Wannan ƙarin sama da kashi 50 cikin 100 ne daga naira miliyan 1 da manyanta suka biya a shekara 2019 kafin barkewar cutar corona da ta dakile hanyoyin gudanar da aikin hajjin har na tsawon shekaru biyu. Shugaban hukumar alhazai ta ƙasa Zikirullahi Kulle Hassan ya ba da hujjar ƙarin kuɗin.
The exchange rate in 2019 was 306. The official exchange rate as approved today is 410. That is 34% increase in foreign exchange cost.
Kulliya ce hasashen karuwar kudin kujerar ya biyo bayan kudin kasashen waje da hauhawar farashin kayayyaki da kuma tsadar kayayyaki. Kulliya ce an samu karin kashi 10 cikin 100 na kudin kayayyaki da kuma karin da ake kira VAT da kasar Saudiya ta daga shi daga kashi 5 zuwa kashi 15 cikin 100. Kulliya ce an sayar da dalar Amurka naira 306 a lokacin aikin hajjin shekara 2019 amma yanzu ana sayar da dala 1 akan naira 410 ne. Wani abu da ya dauke hankali a batun aikin hajjin shine kujeru 43,800 ne aka ware wa Najeriya sabanin 95,000 da ake bata a shekarun baya. A cikin yawan kujerun jihohi sun samu 33,976 yayin da 9,032 za a ware wa masu yawon bude ido masu zaman kansu wato tour operators a turanci. Sakataren hukumar alhazai ta jihar Neja Umar Makun Lafai yayi tsokaci.
Alhamdulillah muna ma Allah godiya mai kowa mai komai da ya bamu dama muka ga wannan rana da kara duke ne ba yake haji ba mun dauke shi ne mukaddari daga Allah yau kuma da ya bada dama muna godiya gare shi kuma mun yi ittifaki cewa duk wanda ya aje kudi shi da mu a rollover na 2021 su ke da kujeran ga tukuna idan sun ci kujeran shikenan in ba su ci ne ba abin da ya rage kuma gwamnati za ta yi aiwatar da abin da za yi amma za mu fara aiki ne akan wanda suka ba kudaden su da mu a 2020 da 2021
manyata da suka yi amfani da adashin gata za su fara samun kashi 60 cikin 100 na kujerun kafin a raba kashi 40 cikin 100 wa sauran maniyatan. Hawa Kulu Adamu tana cikin waɗanda suka biya kuɗin haji ta adashin gata.
A gaskiya lokacin da aka ce za mu yi adashin gata na ji daɗi kwarai da gaske, ba wai ban ji daɗi ba, abin ya yi min daɗi don da na fara adashin ban ji nauyinsa ba, amma yanzu da aka ce an ƙara kusan wajen miliyan 1 gaskiya abin bai min daɗi ba, don a yanzu ina zan samu miliyan 1 tsakanin yanzu zuwa wata 2 har in kama hanya in tafi aikin hajji. Sai dai masha Allah.
Jihohi uku ne suka samu kujeru mafi tsoka. Jihar Kaduna ta samu kujeru 2,491, sannan Sokoto ta samu kujeru 2,444, sai jihar Neja mai kujeru 2,256. Jihohin Bayelsa da Imo da Rivers ba su samu kaso bane ba saboda ba su cika sharuɗin ba da lasisin gudanar da aikin hajji ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.